الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بنا يمتنا شرندا ليا muna 21 ga watan watan 6 21 kai ga watan 1 hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina 1446 wanda ta yi daidai da 27 ga watan 7 miladiya ta 2024. Kamar yadda muka saba haduwa a wannan majalisi mai albarka na Mus'ab bin Umair da ke cikin wannan unguwa ta Hausawa Zurot a cikin birnin Kano, domin ci gaba da karatu a cikin wannan littafi mai albarka na Fathu Rabbil Bariya bi Adillatil Iziyya fi Fiqh al-Malikiyya. Littafi ne na Fadilatu Ad-Doktor Muhammad al-Mansur Sokoto hafizahullahu ta'ala, wanda wannan shine majalisinmu na biyu, kuma muna cikin muqaddima ta wannan littafin wadda babban malaminmu Dr. Muhammad Sani Umar Rijiyar Lemo yayi wa wannan littafi. Za mu dora daga wannan muqaddima ta sa. Yace ولما ألفت المتقدمون دواوين كبارا، يا يندا المتقدمون مغباتا سكا ولفا واتو منيا منيا كنداي كالمدونة كمر لتافن ببون كندينا مدونة والموازية والواضحة wa amsalha da makamantan irin waɗannan manya-manyan littafai. Asura alal mutaakhirin hifdhuha li burudin ko li burudatin waqa'at fil himam. Asura alal mutaakhirin hifdhuha, sai zama haddace irin waɗannan manya-manyan littafai yayi wahala ga waɗanda suka zo na ƙarshe, sabida himma a wannan lokacin ta san da dai ta yi sanyi. Faqama ahlul qarnir rabi' bi ikhtisariha, wannan ya bayi zuwa ga malaman karni na hudu, sai suka tsaya domin su ga cewa wayannan manya-manyan littafai na al-mudawwana da al-wadhiha da sirairan su, sai suka tsaya wajen takaita su, tunda an ga sun yi girman da wato al-mutaakhirin waɗanda suka zo daga baya haddace su yana yi musu wahala saboda himma ta fara yin sanyi. Lakin alladhi waqa'a tadawuluhu bain al-a'lam min mukhtasarat, sai dai wanda ya fi yawo a hannun manyan malamai daga cikin wayannan littafai da aka takaita shine al-mudawwana, wannan littafi na mudawwana a cikin jerin wayancan manyan littafai wayanda ƴan malaman karni na hudu suka yi kokarin yin summary din su takaita su to sai ya zama shi littafin mudawwana da aka yi summary din sa shine yafi yawo tsakanin wato a hannayen malamai huwa mukhtasaru ibn abi zaid al-qayrawani kuma shine wato ikhtisari ma'ana kamar takaitawar da babban malami ibn abi zaid al-qayrawani ya yayi wa littafin mudawwana inda ya takaita shi daga wancan girman na al-mutaqaddimin ya dawo da shi zuwa ga level ko kuma daidai wato yanda al-mutaakhirin za su iya kokarin karantawa su haddace thumma jaa al-barazi'i sannan shi kuma al-barazi'i da yazo wa allafa tahzib shi kuma sai ya wallafa nasa wato ikhtisarin wanda ake kira da tahzib ikhtasar fihi mukhtasar ibn abi zaid shi kuma sai ya sake tsukewa ya sake yin ikhtisarin wancan mukhtasar din na ibn abi zaid al-qayrawani Allah sa kuna fahimta ainihin babban littafin na mudawwana ne to amma kamar yanda muka karanta sai ya zamana himma tana dan yin baya wanda su a wancan lokacin kiyaye ko haddace irin waɗannan littafin ba wani abu bane mai wahala a wajen su malamai wancan na farko to amma da aka zo al-mutaakhirin abin yake wahala saboda himma ta fara yin baya to shine sai malaman wannan zamanin suka ga to bari su dauki wannan littafi na mudawwana da ire-iren sa su sake rairaye shi su sake ainihin wato takaita shi shine ibn abi zaid al-qayrawani ya takaita ita littafin mudawwana wanda ya shahara a hannun malamai suna amfani da shi sana al-barazi'i shi kuma da yazo sai ya ga dai har wa yau sai ya sake takaita wancan littafin na wato takaitaccen littafin mudawwana din shi ma sai ya kuma takaita shi wa atqana tartibahu amma shi al-barazi'i gaskiya yayi kokari atqana ya wato kyautata jeranta littafin da tsara shi washtahara kathiran kuma littafin ya shahara sosai da yawa hatta sara min istilahihim idlaqu lafzul mudawwana alai har ma aka ya zamto istilahin malamai a wannan lokacin aka ce al-mudawwana to akan jingina ta ne zuwa ga al-barazi'i saboda wannan ikhtisarin da yayi mata kuma ya tsara babukanta da kuma ainihin yanayin karanta ta thumma jaa abu umar ibn al-hajib sannan sai kuma shi kuma abu umar ibn al-hajib da yazo waqtasara tahzib al-barazi'i shi ma wannan littafin na al-barazi'i sai ya sake kuma rairaye shi ya kuma takaita shi fi awasitil qarni sabi a tsakiyar karni na bakwai thumma jaa khalil ibn ishaq sai kuma khalil ibn ishaq da yazo fi awasitil qarni thamin a tsakiyar karni na takwas waqtasarahu ya kuma takaita shi an gane ko kaga takaitawar wajen hawa uku kenan wa hunaka balaga ikhtisaru ghayatahu to anan ne fa daga ikhtisarin da Khalil ibn Ishaq yayi sai ya zamanto takaita littafin mudawwana an kai shi karshe an takaita shi takaitawar da kuma ta kai gaya li'anna mukhtasara Khalil domin mukhtasar khalil wannan da zaka dinga jin ana mukhtasar da yake hannunmu wanda muke karantawa mukhtasar khalil wanda dan sharhin sa da aka yi jawahirul ikhlil shi kuma mujalladi biyu a wata nuskha din za a ganshi mujalladi biyu jawahirul ikhlil wato shi kuma mukhtasar khalil shine ainihin gundarin wannan ikhtisari din wanda babu sharhi babu komai to sai zama shi khalil da yazo yayi wannan ikhtisarin لأن مختصر خليل سي مختصر دي da kake taje a zaurukan mu ana cewa mukhtasar to wannan mukhtasaru khalil din sai zama mukhtasaril mukhtasar aga wajen hawa nawa shi mukhtasar na khalil sai zama mukhtasaru mukhtasaril mukhtasar بتكرر الاضافات وكو بتكرر الاضافه ثلاث مرات واتو ده ميميته واتو اضافه دين هر سو uku kaga asalin littafin babban mudawwana ce
da himma ta yi karanci karance shi da haddace shi yana da wahala sai ibnu abi zaid al-qayrawani da yazo sai summary summary yana hannun malamai ana karanta al-barazi shi kuma da yazo sai ga akwai buƙatar a sake rereye shi wannan rereyewa ta abu zaid al-qayrawani al-barazi shi ma sai sake rereye ya sake rereyewa a cikin littafin tahzib an gane ko kaga na biyu kenan ko to shi kuma Khalil ibn Ishaq shi kuma da yazo sai ya sake ikhtisarin wato al-Barazi an gane ko yawa sai ya zamanto daga mudawwana al-kubra wacce babbar an samu mukhtasar na ibnu abi zaid al-qayrawani shi ma mukhtasar na ibnu abi zaid al-qayrawani an sake ya sake samu mukhtasar na tahzib na al-barazi to shi ma al-mukhtasar na al-barazi sai kuma aka sake takaita shi ya zama mukhtasar na shi Khalil ibn Ishaq wanda shine yanzu kusan a hannayen mu zaka dinga jin ana mukhtasar Khalil wa in akhalla bil fasaha ko da yake wannan takaitawa ta karshe ta mukhtasarul Khalil gaskiya wato akhalla bil fasaha وكاد جل عبارته ان يكون لغزا واتو يا رس فصاحه شي wannan na karshen an samu gibi na fasaha da balaga a cikin wannan ikhtisarin na karshe وكاد جل عبارته sai zamanto yawan ibarorin maganganun cikin shi muktasar din an yakuna lughzan sai ya kusa ya zama magana da ba a fahimta shi yasa ko yanzu kaje zaurika na gaba kowane malamin zauri ne yake iya karantar da kai mukhtasarul khalil ba sabida an takaita takaitawa ta kai yanda wani gurin an zo sai kaje kaman zauranci yake an gane ko yawo shi yasa zaka dinga ganin ake mai kirari abokin tsufan yaro abokin mutuwar tsoho a wancan lokacin sabida yanda sai ga mutun ya faro shi tun daga kuruciya ana ta yi amma har tsufa ya cin masa sai suke cewa abokin tsufan yaro abokin mutuwa tsoho in ko da girman mutun ya shige shi to sai dai su tafi tare an fahimta ko to wannan shine sabida irin wannan sai an samu wani lokaci sai an yi larabi ma'ana sai an buga shi akan katakon nan an buga shi akan ƙasa an fitar an yi bayani an yi kaza sannan wani karatun sai ya ganshi ya fita to shi yasa in mutum bai karance shi ba sosai ko bai lakance shi ba sosai to sai ka ga cewa a karantar da shi yana wahala akwai wani daga cikin malamai na da na taba sa shi da nazo za mu fara sai ce kash bai kware ba a cikin wannan littafin yace ya taba sauke shi sau daya to kuma yana kokarin ya masa sauka ta biyu sai ya dan taho ganin gida kafin ya koma sai Allah ya malamin su rasuwa shi sai ce dai yana ban shawara in samu wani wanda ya kware da mukhtasar din ci gaba da yi a wajen sa amma dai mun ci gaba da yi kuma yana iya bakin kokarin sa yana yi kuma ana fahimta amma dai shi har wa yanzu yana ganin cewa kamar in an samu wanda ya fi shi gane littafin kamata ya karance shi a wajen sa to shine nan mallam doctor yake gaya mana cewa wannan ikhtisarin na karshe sai zaman ana yi sai ka dinga jin kamar zauranci yake shine ma'ana wakada jullu ibarati an yakuna lughzan sai zama mafi yawan maganganun ciki sai ka dinga jin kaman zauranci yake ba a fahimta wa fikratuhum hadhihi wannan tunanin nasu na takaita wannan littafi daga mudawwana ya koma mukhtasar na ibnu abi zaid al-qayrawani daga nan ya koma tahzib na al-barazi daga nan ya koma mukhtasar na qalil wannan tunani nasu mabaniyatun ala maqasidaini an gina shi ne akan manufofi guda biyu wahuma manufofin da yasa aka yi ta yin wannan abu haka na farko taqalilul alfaz sun yi nufin su takaita lafuzzan taysiran alal hifzi dan saukakawa wajen haddacewa ahalari ma ka kasa to in yanzu ne wakilan akwai abin da yafi mukhtasar khalil zama mukhtasar kila sau goma shi ya kamata a mayar da littafin dan yayi level din dalibai na yanzu tunda yanzu ko lahallare da yawa daliban da suka haddace ahalari ai ba su da yawa in ka ga mutum ya haddace to sai dai in koyar da shi yake a islamiya kuma ya yi shekara da shekaru shi yake ta karantar wakila yana yin ƙari yara suna muraja to a haka ya haddace amma dai sa ahalari a gaba ya ta karanta shi babu fitta harati babu idata ayyanatin najasati babu fara'idul wudu'i babu ainihin wato fara'idus salati babu kaza babu tewa ma aitai to ila ganin kamar abin zai zama da abin to ballantana shi kansa muktasar din kaga wai an yi masa haka shi muktasar khalil yayi haka ne dan takaita shi dan a samu saukin haddacewa wa jam'i ma huwa fi kutubil madhhab min al furu da kuma kokarin tattare abin da yazo a cikin littafan wannan mazhaba min al furu na furu'a li yakuna ajma'a lil masail dan wannan littafin ya zama shine kaman yafi tattare masaloli na wannan ainihin wato mazhabi na Imam Malik wa kullun minhumma kowanne daga cikin wayannan malaman da suka yi ta takaita wancan littafin na mudawwana maqasidun hasanun kowannen su manufarsa mai kyau ce laula husulal mubalagati ba dan dai sun kure sun kai shi makura ba fil iktisar wajen takaitawa allati nashat anha adrarun wanda daga wannan takaitawar aka samu cutarwa ta faru ga shi ainihin wato wannan littafi anna lana fil lughati mutaradifat domin ala aluga larabci muna da kalmomi masu ma'ana iri da mutafawitatul ma'ana amma kuma ma'anar wata tafi wata wa fiha almushtarak a cikin lugha akwai wato akwai a cikin lugha zaka samu cewa akwai ainihin wato a cikin lugha akwai wato abinda zaka samu cewa wato mushtarak kalma ce wadda take tayi hadaka tana daukan kaza wato kalma ce mushtarak wa tarakibu zatul wajhayn sannan kuma ana samun ainihin wato tarakib wato wani tarkibin wani zubin jumlolin shi kuma sai ka ganshi zatul wajhayn shi kuma yana daukan fuskoki guda biyu wal wujuh ko kuma fuskoki da dama ma ahduthi lughatin thaniyatin tare da kuma samun wata lugha din ta biyu wahiya mustalahatun shar'iyya shine kuma bayan wancan istilahin na larabci wanda ake da shi wanda zaka iya samun kalma mutaradifa ce duk da cewa wata ma'anar tana fin wata ana iya samun wata kalma mushtaraka ce ana samun wani tarkibin wani zubin zancen kaga zatul wajhayn yana daukan fuskoki biyu wal wujuh ko fuskoki da yawa ma ahduthi lughatin thaniya tare da kuma ana iya samun lugha ta biyu wahiya mustalahatun shar'iyya wannan kuma ba ma'ana ce ta lugha ba ma'ana ce ta wato istilahi irin na shari'a wa arabiyya fa asbahatil jumlatul wahida da haka sai ga jumla guda daya ta hatamilu ihtimalatin tana daukan fassara da dama falamma ikhtasaru ahalu ashiya amma kusida biha falamma ikhtasaru a lokacin da ikhtasaru wato suka takaita littafin mudawwana suka takaita akai ta takaita shi ahalu ashiya sai suka zama sun juyar da wasu abubuwan amma kusida biha daga yanda ake nufi da su wata ghayyarat masailun an mawadhi'iha sannan wasu masalolin sai suka canza daga bigiran su shine matsalar da aka samu na wannan takaitawa wani gurin an zo an takaita shi kuma sai ya zamanto tunda shi mai asalin littafin ba haka yayi ba to sai ga wata ma'anar ta canza sai ga wata ibara din ta ki fitowa da sauran makamantan irin wannan da kyakkyawan niyya suka yi saboda wai a ba dalibai dama su haddace to amma dai an kai iktisarin ya kai yanda kuma wasu wuraren an zo sai ka dinga jin kamar ainihin wato ana zaurance wannan magana a doktor ya dauko ta cikin alfikiru sami shafi na 398 zuwa 399 shi ma a takaice thumma jaa fil qarni al-ashir al-hijri sannan a karni na 10 na hijira sai aka samu ahadu fuqaha al-malikiyya wato ahadu fuqaha al-malikiyya daya daga cikin fuqaha al-malikiyya shi kuma sai ya zo a karni na 10 alladhina adalaw bidalwihim wanda shi ma adalaw wato suke zira gugansu fi khidmati furu'il madhhab wato wajen yin hidima ga wato wannan rassa da aka samu da furu' na wannan mazhabin na malikiyya bi shuruhin da shuruh sharhika wa mu'allafatin da wallafe wa rasail da kuma risaloli daban-daban ala wane ne wannan wa huwa al-alimul jalil shine babban malami mai girma aliyu bin muhammad bin Muhammad shine thalathan din nan wato ibni yakhlaf al-manufi al-misri
wanda ya rasu a shekara ta 939 hijriya min ashabil jalal al-jalal as-Suyuti al-Misri wannan babban malami al-alimul jalil Ali ibn Muhammad yana daga cikin almajiran Jalaluddin Suyuti al-Misri al-mulazimin lahu yana cikin wanda suka lazumci wannan ainihin malami Jalaluddin Suyuti ina fata an gane fasannafa tasanifa an-nafi'ata fil fiqh wa ghairi da haka shi ma ya wallafa at-tasanif wato ya wallafa wallafe masu matukar amfani fil fiqh a abin da ya shafi fiqh wa ghairihi da wannan haka min ha sharhuhu lir risala daga cikin littafin da ya wallafa akwai sharhin da yayi wa littafin risala li abi muhammad ibn abi zaid al-qayrawani wato ta Mala Muhammad ibn Abi Zaid al-Qayrawani bi sittati shuruh sharhi daidai har guda shi da yayi risala shi wannan babban malami mai iziya kenan Ali ibn Muhammad ibn Yakhlab al-Malufi asharahuha asharuha daga cikin shuruh da yayi risala mafi shahara shine tahqiqul mabani wa tahrirul maani wani littafi ne shi ya fi shahara a cikin sharhikan risala tahqiqul mabani wa tahli wa tahrirul maani alladhi wudi'a lahu al-qabul wanda Allah ya sanya wa wannan littafi karbuwa a duniyar musulunci ko a hannun malamai wa atana bihi an-nasu kuma mutane sun kula da wannan littafi wanta shara bainahum kuma ya yadu tsakankanin mutane kama zakara Sheikh Ahmad Baba At-Tumbukti kaman yanda babban malami Sheikh Ahmad Baba At-Tumbukti ya ainihin wato ambata ka koma cikin Nailul Ibtihaj mujalladi na ɗaya shafi na 398 wa min jumlatu muallafati yana daga cikin jumullar wallafa wallafan wannan malami fi furu'il madhhab al-maliki furu'a ta mazhabar malikiya risalatuhu akwai risalan nan tasa al-musamma al-musammatu wadda ake kira bil muqaddamatil iziya allati jama'at fi tayyatiha masaila wanda ya tattara mas'aloli masu tarin yawa a cikin ta fi fiqhil ibadat abin da ya shafi fiqh irin na ibada wal muamalat da kuma muamala wa ma yata'allaqu bil adab da abin da yake da alaka da ladubba was suluk da tarbiya wa ma hadiyat wa qad kai hadiyat hadhihi risala haqiqa wannan littafi yar risala ta iziya dinnan ta rabauta bi inayatil fuqaha da kulawar manyan malamai bi sharhi ha da yi mata sharhi shi ma wannan littafin na iziya ya samu gata malamai sun yi masa sharhi wattahshiya ala shuruhiha sannan wasu sun yi wa sharhikan nata ma hashiya hashiya banda sharhin kuma a koma a sake yin hashiya wa mimman sharahaha daga cikin waɗanda suka yi wannan littafi na iziya sharhi min al-fuqaha daga cikin manyan malamai akwai Sheikh Muhammad bin Muhammad bin Ahmad al-Fishi wanda ya rasu a shekara ta 972 wato sammahu ya sanya wa wannan littafi na sharhin iziya suna al-minahul wafiya bi sharhil muqaddamatil iziya wa min ha daga cikin sharhikan da aka yi mata akwai sharhun libni turki ahmad ibn turki al-maliki wanda ya rasu a shekara ta 999 sammahu ya sanya littafin suna al-minahu saniya fi halli al-fadil iziya al-minahu saniya fi halli al-fadil iziya shi kuma wannan littafin kira wa minhum daga cikin su akwai Sheikh Abdul Baqi ibn Yusuf Az-Zarqani wanda ya rasu a shekara ta 1099 shi ma ainihin ta hijira akwai wa Sheikh Ibrahim ibn Musa Al-Fayyumi shi kuma wanda ya rasu shekara ta 1137 ainihin wato hijiriya wa minhum daga cikin su akwai Asiluddin Muhammad ibn Muhammad Al-Ansari Al-Barwisi Al-Misri shima bisharhin shima yayi wa littafin iziya sharhi mai suna samahu At-Tuhfatul Bahiyya fi sharhil muqaddamatil iziya thumma atana al-ulama sannan malamai sun bada kulawarsu bi sharhiz Zarqani da sharhin da ainihin wato Az-Zarqani yayi wa wannan littafi na ainihin wato iziya an gane ko yawa malamai sun bada kulawa sosai ga wannan sharhi na ainihin wato Az-Zarqani da yawa wannan littafi na ainihin wato Iziya wato mai suna Al-Minhaj As-Saniya fi Hal Al-Alfaz Al-Iziya المذكور wanda aka ambata fa wada'u alaihi alhawashi shi ma suka dinga sanya masa hashiya min bainaha hashiyatun daga cikin su akwai hashiya ta Aliyu ibn Ahmad ibn Abi al-Hasan as-Sa'idi al-Adawi wanda ya rasu a shekara ta 1189 wato hijriya akwai kuma wa hashiyatun akwai wata hashiya din ita ma da aka yi wa shi wancan sharhin na Az-Zarqani ita kuma li Muhammad bin Abdullah ta Muhammad bin Abdullah bin Ali ibn Sitti wato wanda ya rasu shi kuma shekara ta 1199 hijriya wa hashiyatun akwai kuma wata hashiya din li Muhammad bin Ahmad Abi Abdullah As-Simbawi shi kuma wanda ya rasu shekara ta 1233 hijriya wa hashiyatul li Hasan al-Adawi akwai kuma wata hashiya din ta Hasan al-Adawi al-Hamzawi al-Kautsari wanda shi kuma ya rasu a shekara ta 1303 wato bayan hijira kullu hadha mala yace dukkanin wannan wa ghairuhu da waninsa duk wayennan hidindimu da wannan littafi aka yi wato ya samu wa ghairuhu da waninsa yadullu dilalatan wadhiha yana nuni kuma nuni karara wato nuni wanda yake bayyananne ala inayatil fuqaha akan irin kulawar malamai almutaakhirina waɗanda suka zo daga baya-baya bi hadhihi risala ga wannan littafi na Iziya ragama sigare hajami ha didda kankantar girman littafin an ka kalli littafin ta fuskar girma da yawan takaddube da yawa amma gashi manyan malamai saboda abinda malamin ya rubuta da fawaid da ke ciki sun yi masa hidima irin wannan mimma yadullu ala ahammiyata wanda wannan yana nuni akan mahimmancin wannan littafi wa qimatiha al-ilmiya da kuma kimar wannan littafi a ilmance indahum a wajen su malabai wa qad sha'a al-maula subhanahu wa ta'ala haqiqa ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ga dama an takuna hadhihi risala wannan littafi na Iziya ya kasance min al-kutub al-far'iyya yana daga cikin littafai wanda suke na furu'a wanda suke ba usul ba na far'iyya allati itana ulama'u biladil hausa wanda malaman kasar Hausa suka bashi kulawa bi madarisatiha wa tadrisiha a makarantunsu da karantarwarsu wal fatwa bi masailiha da kuma bada fatawa da mas'alolin da suka zo a cikin wannan littafi na Iziya jamban ila jambin wato gefe da gefe ma'a ba'dil mukhtasarat tare da kuma wasu ƴan takaitattun ayyainin littafai al-fiqhiyya wato na fiqhu al-mashhura wanda suke mashahurai ka mukhtasar khalil kaman dai shi wancan littafin mukhtasar na khalil ibn ishaq wa risalati ibn abi zaid al-qayrawani da kuma risalata ibn abi zaid al-qayrawani wa gairihi ma da wasun su wa qad utihatil fursatu li akhina al-fadil fadilatu shaykh ad-doktor muhammad al-mansur ibrahim wafaqahu allah ta'ala bi dirasati hadhihi ar-risala wal inayati biha sai yake cewa haqiqa utihatil fursatu dama ta samu li akhina al-fadil ga dan uwanmu ainin mai falala fadilatu shaykh babban malami ad-doktor muhammad al-mansur ibn ibrahim wafaqahu allah ta'ala wanda Allah ta'ala ya masa muwafaqa ko kuma Allah ya masa muwafaqa bi dirasati hadhihi risala shi ma yayi dirasa ya karanci wannan littafi wal inayati biha ya kuma ba wannan littafi na Iziya kulawa radahan minaz zamani wanda ya cinye lokaci mai tsawo shine radahan in ka ji radahan al muddatu dawila kenan ya dauki lokaci mai tsawo minaz zaman na zamani gairi kasirin ba dan kankani ba wajen karantar wannan littafi da dirasa a kansa wa qad kana harisan alal inayati bi kutubil ulama'i almashhura kuma dama gaskiya malamin yana da kwadayi matuka akan kulawa da littafan manyan malamai mashahurai faqad haqqaqa mawsu'ata alifodi almusamma domin yayi tahqiqin wata mawsu'a ta iyalan dan fodiyo almusamma wanda ake kira bi الجامئ الحاوي لفتاوى الشيخ عثمان ابن فودي لجده محمد سمبو جمو الماسني واتو وندا كاكاني اوجن شي مالمن wato Muhammad Sambo Jamo Almasini wato wa sharaha manzumata sannan shi doctor Almansur wato doctor abuna Muhammad Mansur Sakkwata hafizahullah ya kuma yi sharhin wata waka ta Misbahur Rawi Misbahur Rawi li Sheikh Abdullah ibn Fodi wanda littafi ne na Abdullah Gondu rahimahullahu ta'ala wa allafa kitaban ya kuma wallafa wani littafi tuhfatul ahbab bi adillati kitab nuril albab shi ma wannan littafi ne li Sheikh Uthman ibn Fodi rahimahullahu ta'ala wa atana ya bada kulawa bi fawaid wajen fitar da wasu fawaid wajen wasu fa'idoji nasiyari a alamin nubala littafin nan babba siyarwa alamin nubala lil hafiz az-zahabi na al hafiz az-zahabi rahimahullahu ta'ala faja'a amaluhu hadha sai zama wannan aiki nasa yazo littafin wato aikin sa na fatahu rabbil bariya bi adillati al-izziya bi adillati al-muqaddimati al-izziya imtidadan sai zama ƙari ne li hadha al-hirs ga wannan kwadayi da malamin yake da shi wajen irin wannan aiki nazaran ila intishari hadhihi ar-risala musamman an yi duba zuwa ga yaduwar wannan risala ta iziya baina abna'il qarratil ifriqiya tsakanin mutanen da suke zaune a ainihin wato wannan yanki na Afrika bi wajihin am man kalla abun ta fuska ga mammiya wa biladi Najeriya bi wajihin khas da kuma kasar Najeriya a kebance وقد اعتنى الدكتور محمد المنصور بإبراز الأدلة الشرعية ما لم الدكتور محمد المنصور حفظه الله ياكل قري دا بتد دليلين شريعة على المسائل المذكورة بسق واتو مسألو لنا وانا سكي وانا أكا أنبتا في تلك الرسالة أسكي وانا لتا في نائزية من الكتاب والسنة دقاء القرآن دا سنة وإجماع الأمة دا كما إجماع مالمي والكياس المعتمد da kuma kiyasin da malamai suke dogaro akan sa kiyasu sahih wa min mazaya amalin doctor yana daga cikin zababbun ayyukan da doctor Muhammad Mansur yayi ala hadhihi risala akan wannan littafi na iziya mayali ga sunan kamar yanda za su zo abubuwa ne wajen guda bakwai yayi na farko ibrazu adillati almasail alfiqhiyya almadhkura fil kitab malamin yayi kokarin fitar da dalilai wato adillatul masail dalilai na mas'aloli alfiqhiyya na fiqhu almadhkura wa inda aka ambata fil kitab a cikin littafin wannan shine aikin da ainihin doctor ya fara yi da farko shine fitar da dalilai na masailul fiqhiyya da aka kawo a cikin iziya na biyu bayanu sahih min gairi malamin yayi kokari wajen bayyana ingantacce da wanda bai inganta ba min aladillatul madhkura daga wadancan dalilan da aka ambata a sama na uku al-isharatu ila ikhtilafi aqwali al-fuqaha malan yayi kokari wajen yin noni zuwa ga sabani na zantuttukan malamai fil mas'ala akan wata mas'ala ma dhikri madarikihim mimma dhahabu ilay tare da ambatan wato abinda suka riska na hujja akan abinda suka tafi akan sa na hudu tarjihu ma yarahu sawaban malamin yayi kokari wajen rinjayar da shi abin da yake ganin shine daidai aw aqrabu min as-sawab ko kuma shi yafi kusa da daidai min masail al-khilaf na mas'aloli na sabari min gairi ta'assubin ba tare da ra'ayin riqau da kafewa akan wani ra'ayi ba aw haifun ba tare da zalunci ba wa inna ma zalika yayi hakan ne kawai bina'an ala ma yarahu gini akan abin da yake gani min quwwatu dalilil qa'il wato na karfin hujjar wanda ya faɗi wannan magana wa sawabin da kuma daidai din muntaza'ihi inda ya ciro hujjata sa sawa'un kana muwafiqan lil madhhab sawa'un wannan magana ta dace da mazhabin malikiya aw mukhalifan lahu ko kuma ta saba wa mazhabin na biyar ziyadatu ba'dil masail alfiqhiyya inda malan ya dinga ya kakkara wasu mas'aloli na fiqhu allati tamassul hajatu ila ma'rifatiha wanda akwai matsananciyar buƙatar sanin su fi hadhal asri a wannan zamani da muke rayuwa ma bayani hukumin shari'i tare da bayanin menene hukuncin shari'a fiha akan wannan mas'aloli mu'tamidan fi zalika kuma yana mai dogaro akan hakan ko cikin yin hakan ala fatawa kibari fuqaha'i hadhal asr bisa wato dogaro da fatawoyin manyan malamai na wannan zamani abu na shida daga cikin aikin da yayi a wannan littafi akwai salamatul lugha wato akwai lafiyayyen lugha wato lafiyayyen larabci fi ardi adilla wajen bujuro da dalilai na tilkal masail wa in can masaloli min al-gumud wato daga ainihin wato al-gumud zurf wato abin al-gumud walil-tiwa mimma yaj'alu al-kitabu sahal al-fahm wato salamatul lughati fi ardi adillati tilkal masail min al-gumud wato kubutacciyar lugha wadda ba mai zurfi ba ta yi lungu da yawa ba bata kuma baude ba wajen bujiro da dalilan masalolin nan mimma ya ja'alu alkitab wanda wannan yana daga cikin abin da ya sanya wannan littafi sahal alfaham ya zama littafi mai saukin fahimta wal idrak da kuma riska lada shari'atin kabir wato shari'atin kabiratin min talabatul ilmi shar'i musamman a wajen masu kwadayi mai girma daga cikin daliban ilimin shari'a wa gairihim da wasu su na bakwai al adabul jam wato akwai tarin ladabi akwai ladabi mai yawa alladhi tasafa bihi akhuna ad-doktor wanda dan wannan namu doktor Muhammadu Mansur yasfantu da shi fi ardi wijhati nadhril mukhalifin wajen bujuro da fuskokin nazari game da al-mukhalifin wadanda suka saba da ainihin wato da wanda suka saba da shi a fahimta cikin maganganun da ya kawo a wannan littafi wa hadhihi sifatuhu al-khuluqiyya sai malai ce wannan kuwa sufar shi Dr. Mansur ce ta halitta haka Allah ya halice shi wajen irin wannan al-adabul jam din allati ya'rifuha bihi kullu man jalasa wa sahabahu duk wanda ya zauna da shi ko ya abota da shi ya san haka wa gairu zalika da wannan haka mimma yatalammasuhu kullu man waqafa ala hadha al-amal al-jalil wato da wannan haka daga cikin abin da duk mai san tsayuwa akan wannan aiki mai girma ya kamata ya laluba ya kuma nema ya samu wa akhiran daga ƙarshe as'alullah ta'ala ina roƙon Allah ta'ala an yanfa'a bihi al-ummatul islamiyya ya amfanar da al'ummar musulmi daga wannan littafi wa an yaj'alahu fi rasidatil muallif ina roƙon Allah ta'ala ya sanya wannan ladan wannan littafi a asusun kyawawan ayyukan mawallafin littafin wa yajzihi alayhi khayral jaza ya kuma saka masa mafi alkhairin sakamako yauma la yanfa'u malun wala banun ranar da dukiya ko yaya ba za su yi amfani ba illa man atallahu biqalbin salim sai fa ga wanda ainihin wato yazo wajen Allah da zuciya wadda take kubutacciya wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa kataba muhammadu thani umar musa madinatu kano harrasaha Allah ta'ala ya kuma yi wannan rubutun ne a jumadal ula hadiye wato shekara ta 1438 a fabrairu an gane ko shubada wato a shekara ta 2000 da wadda ta yi daidai da 2017 kenan wannan ita ce muqaddimar da Dr. Muhammad Thani hafizahullahu ta'ala yayi wannan littafi shukrun wa taqdirun sai kuma godiya da shi ainihin wato mai littafin yayi da kuma ainihin wato jinjina da yawa ainihin wato wasu daga cikin malamai yace alhamdulillahi godiya ta tabbata ga Allah bi ni'matihi tatimmu salihat wanda kyawawan ayyuka suna cika ne da ni'imarsa wa bi fadlihi da falalarsa wa rahmatihi da rahmarsa wa azimi lutfihi da girman tausasawarsa wa ihsanihi da ihsaninsa tatanazzalul barakatu albarakatu suke sauka amma ba'du bayan haka faqad kana hadha al'amalu wannan aiki sai ya kasance huluman ahlumu bihi kaman wani mafarki ne da nake yi sai nake ganin kaman mafarki wa amalan ahabul ikdama alai kuma aiki ne da na dinga jin tsoro ko na ya dinga yi mun kwarjinin anya zan iya gabata wajen yin wannan aiki thumma sharaha Allahu lahu sadri sannan sai Allah madaukakin sarki ya buda min kirjina domin yin wannan aiki fahayyatu lahu nafsi dan haka wannan aiki na bashi raina na bashi rayuwata wajahaztu lahu qalami na shirya alqalamin rubutu na dan yin wannan aiki wa'adattu lahu maktabati na kuma tanadar masa library na dan yin wannan aiki thumma shara'atu fihi sannan bayan nayi haka sannan na shiga cikin wannan aiki musta'inan bil maula ina mai neman taimakon Allah wasahibtul kitab na wato lazumci wannan littafi fataratan tsawon lokaci tarnu alal qaidina wanda tarbu ta karu alal aqidina akan masu yin bincike in za su rubuta littafi ko za su yi abin nan ma'ana ya dade yana tara ma'lumat yana research yana dirasa akan shi wannan littafi wanda kusan shekarun da ya kwashe ko lokacin da ya kwashe yana ganin ya dara na irin wanda masu yin bincike suke bayarwa in za su yi bincike akan wani abu sara fiha muunsi wasamiri har sai da wannan aiki ya zama shine mai dauke min kewa shine abokin hirata fi halli wa tarhali a halin zaman gida da halin tafiyata sai da ya zama kawai in a tafiye nake wannan littafi shine in a halin zaman gida ma haka wa kana min ni'amillahi alayya yana daga cikin ni'imar da Allah ta'ala yayi min ammatani bisiha shine ya bani lafiya wa amaddani bi tawfiq kuma ya kare ni da wato dace daga mankatar wa dhallalali kullu si'ab ya kuma hore min dukkanin wata wahala hatta atamma huli har dai Allah ya cika min wannan littafi alal wajhi alladhi aradtu ta irin yanda na nufi da ma ya zama fal fadlu lahu awwalan wa akhiran wato godiyar da falalar ta Allah ce tun a farko kuma ta sace a ƙarshe wala shukuru kuma godiya ta tabbata a gare shi wala thana'ul hasan kyakkyawan yabo ya tabbata ga Allah la usi thana'an alai bazan iya kididdige yabo gare shi ba wa as'aluhu subhanahu ina roƙon Allah subhanahu wataala an ya takabbalahu ya karbi wannan aiki minni daga gare ni wa an ya ja'alahu khalisan liwajhihi kuma ya sanya wannan aiki da ikhlasi dan neman yaddasa innahu jawadun karim lalle Allah madaukakin sarki mai baiwa ne mai karamci thumma innani i'taraftu bil jamil wa intilaqan min qaulin nabi sallallahu alaihi wasallam sannan kuma ni ya zama mun wato ya kamace ni in yi i'tirafi mana in yi furuci mai kyau wa intilaqan min qaulin nabi sallallahu alaihi wasallam in kuma saki daga maganganun annabi sallallahu daga maganar annabi sallallahu alaihi wasallam la yashkurullaha man la yashkurun nasa duk wanda baya gode wa mutane to baya gode wa Allah wannan hadisi ne wanda Imam Ahmad ya fitar da shi a mujalladin sa na biyu hadisi na 258 da 259 Imam Abu Dawud ma a hadisi na 4811 Imam Tirmidhi hadisi na 1934 Ibn Hibban hadisi na 2070 hadisin Abi Huraira sannan Sheikh Nasiruddin Al-Albani ya inganta shi a cikin silsilatul ahadith sahiha wato hadisi na 417 haka a cikin Al-Mishka hadisi na 325 Al-Khattabi yace wa yata'awwalu ala wajhayn wato ana fassar wannan hadisin fuskoki guda biyu ahaduhuma ɗaya daga cikin su shine anna man kana dabuhu wa adatu kufranu ni'matin nas duk wanda ya zama ɗabi'ar sa ce al'adar sa ce butulce wa ni'imar da mutane suka yi masa wa tarki shukuri da kin yin godiya li ma'rufihim ga alherin da suka yi masa kana min adati to wannan kai tsaye yana daga cikin al'adar sa kufrani ni'matillah butulce wa ni'imar Allah wa tarki shukuri lahu da kuma kin yin godiya ga Allah subhanahu wataala wasu haka suka fassara man la yashkurun laha la yashkurullaha man la yashkurun nas والوجه الثاني فسكا تبيو سكتي أن الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى لا يقبل شكر العبد بازي كربقو ديربا وبا على إحسانه إليه بسك إحسان دا الله يمسا إذا كان العبد لا يشكر إحسان الناس إما تنجز مبايا قوديا كوتا تاور متاني أغريش ويكفر معروفهم كما يزم ينا كابر تيوى دبوتل تيوى الهيرن تسكى مسا لاتصال أهديهما بالآخر سبيد هدور دين دا دين قوديار الله تنا حدد قودي ومتاني بسا الهيرن تسكى ما قودي ومتاني ينا دا علاقة دا قودي وعلاه كقوم أتكين سنة أبي داود بشره الخطابي مجلدين بيرشافي ندري دا همسن دا بكوي زواد ندري دا همسن دا تقواس أسجل عظيم شكري يتي نكي ربوتا wato godiya ta mai girma wamtinani da kuma wato lil mashayikh wal wamtinani da kuma wato wato buri na lil mashayikh wato usajjilu azima shukuri wamtinani wato ina mika godiya ta mai girma da kuma buri na mai girma للمشايخ الفضلاء جمن يماله ما الذين بذلوا أوقاتهم عند سكب بعد لوكتن سلي مراجعة هذا السفر وجن مراجعة جوانا تفيعة جوانا للتابي وأبدو ملحوظات كما سكب بينا دون أنسوك تنسو وسملاحظوزي انتفعت بها وننا أمبانا دسو wa rafa'at min qimatul kitab al-ilmiya kuma wannan tsokaci nasu da wannan mulahaza ta daukaka kiman littafin a ilmance wa hum wayannan malamai sune shaykhana wato al-jalil fadilatu shaykh abdul wahhab ibn abdullah imamu ahli sunnati wal jamaa wato babban malamin mu a dattijon arziki malam abdul wahhab Allah ya kara masa lafiya وفضيلة الشيخ الدكتور محمد الثاني عمر دكما دايدك اسكم من يما لما نامو فضيلة الشيخ الدكتور محمد الثاني عمر مدير مركز الإمام البخاري للأبهاث والترجمة بكانو وانديك شيني شوغبان وننشي بيرتاء الإمام البخاري للأبهاث والترجمة اگر انكانو وقت تفضل مشكورا كما يارغا ياغا باتما ابونغودي و ابونغوديا wato ina godiya gare shi bit takadimi lil bahas wanda ya riga ya gabata ba shine yayi muqaddima wato ga wannan bahasi da nayi na wannan littafi wa fadilatu sheikh amin ibrahim daurawa da kuma ɗaya daga cikin manyan malaman mu shi ma yana cikin wanda malam ya godewa fadilatu sheikh amin ibrahim daurawa mudiru markaz ahli alhadith wal amin al'am li hay'ati alhizba bi wilayati kano yake cewa wanda yake shugaba ne na cibiyar Ahlul Hadith kuma shine kaman babban komandan hizba a jihar Kano wa fadilatu sheikh ad-doktor Bashir Aliyu Umar sai kuma ainihin wato babban malamin mu shi ma ad-doktor ainihin wato Bashir Ali wato Dr. Bashir Ali Umar al-muhadir bi jami'at Bayero wanda yake lecturer ne a Bayero University sannan wa imamun wa khatib sannan liman kuma khatibi a jami'a wato masallacin juma'a jami'il furqan wal akhu al fadil da kuma dan uwa mai girma a sheikh abu maryam muhammad awwal nuh at-talib wanda dalibi ne fi qismat dirasatil ulya wato bi kulliyatil hadith bil jami'atil islamiyya bil madinatil tayyiba shukran lil shu'a wato shakara allah lahum sa'yahum allah madaukakin sarki ya gode wa aikin su وتقبل منا ومنهم اجمعين يكما كربا منا da su gaba daya wala yafutuni an usdiya jazila shukr bazan yadda wato in yi kasa a guyewa ba wajen mika gwaggwabar godiya ta li sheikh al-fadil al-doktor ashraf abdul maqsud sahibu maktabatil imam al-bukhari lin-nashr wat-tawzi' bil qahira li karimi inayatihi bi hadha al-kitab wato wanda shine ya kula wajen buga wannan littafi a can al-qahira a wani dakin buga ko kuma kamfanin buga littafai na al-qahira wanda ya bada kulawa sosai ga wannan littafi wa juhudihi da kokarin sa fi tasihi akhta'ihi wajen gyara kurakuran da aka samu na bugu barakallahu sa'ayahu shi ma Allah ya sa yake wato ya sanya albarka a aikin sa wa taqabbala amalahu ya karba aikin sa wata ala mustaqbalahu khaira min madihi kuma ya sanya gaban sa tafi bayan sa alkhairi kama ajiduni madinan bi shukr li ahli kama yanda na same ni ya zama mun bashi in gode wa iyalaina ummu ibrahim akwai ummu ibrahim wa ummu abdul halim faqad sabarata wayannan mata na guda biyu sun yi hakuri mai wajen zama da ni fi athna'i hadal amal a cikin wannan aiki sabaran tushkarani alai wato hakurin da ya kamata a gode musu wa ana tani sun kuma taimake ni haisu barazto hajati li dalil a daidai lokacin da na bayyanar da wannan bukata tawa ta yin wannan aiki as'alullah ina roƙon Allah an yamunna bil barakati alaihi ma yayi baiwa da albarka a gare su wa ala zurriyati ma da zurriyarsu wa yaj'ala li kuma ya sanya mun ni wa minhuma da su wa min zurriyati ma da zurriyarsu qurrata aynin su zama sanyin idanu li fi darin na'im wa mundu an a'lantu an itmami hadha alkitab tun lokacin da na shelanta kammala da kuma cika wannan littafi fi wasa'il al-ittisal wato a cikin wato kafofi na sadar da zumunta ittasala bi sa'adatu amir al-mu'minin al-haj muhammad sa'ad abubakar sai ainihin wato sarkin musulmi sa'ad abubakar ya yi mun waya kuma wa abdara gabatahu ya nuna kwadayinsa da sha'awar sa fi diba'atihi wa nashrihi wajen buga wannan littafi daukar nauyin buga shi da ya dashi wa qattama lahu zalika kuma Allah ya bashi ikon cika haka fashukuru lahu mausulun da haka godiya ita ma tana saduwa zuwa gare shi adama Allahu lahu tawfik Allah ya dawwama masa tawfiki wa saddada khutuwati ya kuma daidaita tafiyar sa fi khidmatid din wajen yi wa addini hidima wa nasrul muslimina da taimakon muslimi walillahi alhamdu min qablu wa min ba'd wa sallallahu wa sallama wa an'ama wa baraka ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in abinda mun karanta ya zama daidai Allah ya ba mu lada kuskuren da muka yi ko tuntuban harshe Allah madaukakin sarki ya gafarta mana subhanakallahu wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.